actually the retire of Udibe. They have certified that Ability Ademola Jackson Nurudin, on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected.
Farfesa Oluwatoyin Temitayo Ogundupe na Jami'ar Legas, babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Osun kenan, a lokacin da yake bayyana Adeleke Ademola Jackson Nurudin na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnati na jihar Osun da ƙuri'u 403 da ƙwara 371, sai mai bi masa baya Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 375 da ƙwara 27. To ko me jama'ar jihar Osun za su ce a game da sakamakon zaben gwamnati na jihar Osun?
Sunana Alhaji Sani CNCC Sarkin Yakin Zaɓen Benue. Ina ƙasar nake wannan ba shi ne cikin zaɓen ne na farko ba, zan ma zaɓen biyu, amma waɗanda zalumai waɗanda ba su jin tsoron Allah suka zo suka murƙa mai sabbi, amma wannan sun farko mun riga mun shirya duk abin da za ka gani ganin ta faɗa.
Ya kuke ji yanzu da dan takarar ku Adeleke shine ya ci zaben gwamnati a jihar Osun?
Wannan zaben da Osun ta ci na Najeriya ne da baki daya, wannan ya nuna alamar cewa PDP ita ta ci Najeriya a cikin shirin shugaban kasar Najeriya insha Allah.
Ka ji dadin wannan nasara?
Ai alhamdulillah, da ni ku kasani ana ta murna da Yarbawa da Hausa da kuma mu ta murna.
Dana Hashim Abdullahi ne mutumin Kano ne amma na cikin jihar Osun yanzu. To gaskiya muna farin ciki yanda ya kamata, saboda dama mun ba ma jin dadin wannan gwamnati. To amma sai Allah ya kawo mana canji a bisa abubuwan da yake tafiya. Lokacin muna ABC ba abin da ba mai ba gwamnan nan dai bai tare da mu.
Sunana Ishaku Yusuf Jabu, mazaunin Osun. Gaskiya ina cikin farin ciki mana musantuwa, saboda inda muka kada kuri'ar mu kuma aka zo aka ba mu zaben abin da muka ci. Gaskiya kan na ji dadi kuma na jinjina ainihin bisa ainihin ta yi gudunmuwa ta baka ta wajen ba mu abin da muke so.
Sunana Hafsa Abdugani, a naji dadi wallahi, naji dadi sosai. Kowannan gwamna da ke yi aiki, aiki sosai, aiki mai kyau.
Kamar wani irin aiki?
Asibiti, suku, da ruwa, makaranta.
Sunata Halima, gaskiya mun ji dadi, saboda jiyan da muke safin gaskiya muna tsoro, ranmu yana juye kai ya samanto cewa ai mana irin na wancan. Da taimakon Allah mun gode wa Allah, Allah ya sa mun ci. In ya kama aiki muna roƙon shi yayi dan domin Allah.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Osogo a jihar Osun, Najeriya.